Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Mahmud Lado ne tare da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki muka sake dawowa da wani sabon shiri a daidai wannan lokaci. Yau Talata 30 ga watan Mayu shekarar 2023. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa masana tattalin arziki a Najeriya na ci gaba da tsokaci kan matakan da suke ganin sabuwar gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu ya kamata ta fara dauka don farfado da tattalin arzikin kasar.
To gaskiya abin da ya shafi tattalin arzikin kasa wanda ya kwashe kudaden mutane shine hahon farashi, kuma muddin gwamnati tana so ta taimaki tattalin arzikin kasar sai an tsaye da hahon farashi, an samar da wutar lantarki, a samar da tsaro.
Za ku ji karin bayani a cikin shirin. Muna kuma tafa da shirin ƴan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kori zai gabatar, sai kuma shirin jaridun jamhuriyar Nijar tare da Sulaimomuna Barma. Kama fa duka, sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Tare da sallama masu saurare, barkamu da sake saduwa da ku ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Sama da mutane 16,000 ne aka tilasta wa kauracewa gidajensu a lardin Nova Scotia da ke gabashin kasar Canada, kamar yadda jami'ai suka faɗa jiya Litinin, yayin da ɗaya daga cikin ɗaruruwan gobarar dajin da ke tashi a faɗin kasar ke barazana ga birnin Halifax. Gobarar da har yanzu take ci a yankin arewa maso yammacin birnin bata ci gaba da yaduwa ba tun bayan da aka kafa dokar ta ɓaci da yammacin ranar Lahadi. Duk da haka, gobarar tana tilasta wa mazauna karkara barin wajen da zarar an ba su umarnin ficewa. Hotunan talabijin sun nuna hayaki mai tarin yawa da kuma gidaje da motoci da dama da gobarar ta kone, amma ba a samu rahoton jakata ba. A cikin sakon da ya wallafa a dandalin Twitter jiya Litinin, Prime Minister Justin Trudeau ya bayyana halin da ake ciki na wutar daji a lardin Nova Scotia, inda Halifax yake, a matsayin mai matukar muhimmanci, kuma ya ce gwamnatinsa a shirye take ta ba da duk wani taimako idan ana bukata. Takaddama tsakanin Serbia da Kosovo ta sake barkewa a ƙarshen makon nan bayan da 'yan sandan Kosovo suka kai samami a yankunan da Serbiyawa ke da rinjaye arewacin yankin tare da kwace gine-ginen ƙananan hukumomi. Rikicin ya barke tsakanin 'yan sandan Kosovo da Serbiyawan yankin, wanda ya yi sanadiyar jakata mutane da dama daga ɓangarorin biyu. Rikicin ya sa Serbia ta sa dakarunta da ke kusa da iyakan zaman kota kwana, ta kuma yi gargadi da cewa ba za ta tsaya tana zira ido ba idan aka sake kaiwa Serbiyawan da ke Kosovo hari. Lamarin ya kara haifar da fargaban sake tsunduma cikin wani sabon rikici irin wanda aka yi a Kosovo a tsakanin shekara 1998 da 1999, wanda ya lakumi rayukan sama da mutane 10,000. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya umarci hukumarsa da ta sabunta tsarin tafiya ƙasar Uganda sakamakon kafa dokar hana luwaɗi da maɗigo da ƙasar ta yi. A cikin wata sanarwa da aka fitar da yammacin jiya Litinin, Blinken ya ce ya kuma umarci jami'an ma'aikatan harkokin wajen da su duba yiwuwar amfani da tsarin da ke ƙasa na yi wa jami'an Uganda da sauran ɗaiɗaikun jama'a iyaka, sabili da keta haƙƙin bil'adama na duniya da ya haɗa da 'yancin 'yan luwaɗi da maɗigo. Babban jami'in diplomasiyan Amurka ya ce rashin kare haƙƙin bil'adama na 'yan luwaɗi da maɗigo mutanen na ƙasar Uganda wani ɓangare ne na tauye damar kare haƙƙin bil'adama da ke jefa 'yan ƙasar Uganda cikin haɗari da kuma dishe martabar ƙasar a matsayin wurin zuba jari, raya ƙasa, yawon bude ido da inganta rayuwar 'yan gudun hijira. Membobin ƙungiyar 'yan luwaɗi da maɗigo na Uganda sun nuna kaɗuwa bayan zartar da dokar haramta luwaɗin wanda shugaba Yoweri Museveni ya sanya hannu a jiya Litinin, suka kuma yi kira da a soke ta yayin da suka sanar wa babban mai shari'a ƙasar cewa za su ƙalubalanci wannan doka a kotu. Masu sukar sun ce dokar, wacce ta ba da damar ɗaurin rai da kuma hukuncin kisa a wasu lokuta ta yi tsauri kuma ta kasance mafi tsanani a duniya. Sabuwar dokar ta fayyace cewa ba za a tuhumi mutum domin ya fita ya bayyana cewa shi dan luwadi bane, amma tace za a yanke wa wanda ya aikata luwadi hukuncin daurin rai da rai.
Nan gaba kadan za mu kawo muku karshen labaran duniyar. A Najeriya, masana a fannin tattalin arziki na ci gaba da tsokaci tun bayan jawabin da sabon shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu ya yi. Jim kadan bayan da aka rantsar da shi, inda suke bayyana ra'ayin mabambanta kan irin matakan da suke ganin ya kamata a dauka don ganin an bunkasa fannin na tattalin arzikin kasar wacce tafi kowace kasa yawan al'umma a nahiyar Afirka. Daga Abuja ga rahoton da Halima Abdulrauf ta aika mana.
Sabon shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya bayyana hakan ne a yayin gabatar da jawabinsa bayan karɓar rantsuwar kama aiki a dandalin Eagle Square da ke birnin tarayya Abuja, inda ya ce, "Za mu sake garin bawul a fannin tattalin arziki ta hanyoyin ƙarin samun kuɗaɗen shiga na GDP, samar da ayyukan yi, samar da wadataccen abinci da kuma kawo ƙarshen talauci a ƙasar." Shugaban Tinubu ya ƙara da cewa zai yi kwaskwarima ga tsarin kasafin kuɗin shekara-shekara na ƙasar, samar da wata manufa na daban wajen tabbatar da an farfaɗo da masana'antun ƙasar don rage dogaro kacho kan ga shigowa da kayayyaki cikin ƙasar, da kuma samar da wutar lantarki ga kowa da kowa a farashi mai rahusa. Shin yaya ɗan Najeriya ke ganin jawabin shugaba Bola Tinubu game da yin garin bawul ta fuskar tattalin arziki? Mun zanta da masanin tattalin arziki Malam Kasim Garba Kurfi, inda ya ce,
"Kamar yadda shugaban kasa ya ce za a ɗauki matakan da za a ga GDP wanda yake yanzu kishi uku ya koma kishi shida, ina ganin abubuwa ne waɗanda za su yi, amma dai gaskiya sai an tashi sai, domin na farko dai dole a samu mutane a aiki. Aikin da mutane za su yi wannan shi zai haɓaka GDP ɗin mai tashi daga inda yake sama. Na biyu kuma muna buƙatar masu sanya tattalin arziki a ƙasa su shigo, kamar yadda ya ce duk wani abun da zai hana su shigo a ƙasa na kamar haraji za a magane shi, to wannan yana da kyau. Kuma waɗannan abubuwa ne waɗanda ko da yake nuna cewa za a iya yin, suna ganin za su dan ɗauki lokaci, saboda gaskiya yanzu dai sai ya kawo abun da yake tabbas zai samu mutane aiki. Kuma ina ganin ko da yake za su maganin tsaro, wannan yana ɗaya daga cikin hanyar da in dai aka samu tsaro, insha Allah za ka ga abubuwa da yawa sun gyaru.
A nasa ɓangare, masanin tattalin arziki Malam Yusuf Aliyu ya bayyana cewa,
"To gaskiya abin da ya shafi tattalin arzikin kasa wanda ya kwashe kudaden mutane shine hahon farashi, kuma muddin gwamnati tana so ta taimaki tattalin arzikin kasan sai an tsaye da hahon farashi, an samar da wutar lantarki, a samar da tsaro, sannan kuma a duba ma'aikata waɗanda dama can shekara da shekaru abinda suke dauka a cikin tattalin arzikin kasan hahon farashi ya cinye shi. Idan aka yi haka, a matakin farko za a iya ceto wasu bangare na mutanen kasan waɗanda suke fama da tattalin arzikin kasa. Na biyu kuma dole ne shugaba Bola Ahmed Tinubu ya duba mutanen da aka raba su da gonakinsu, kuma aka hana su noma, kuma aka kwace musu dabbobi, sannan kuma suke zaune a matsugunai. Su ma waɗannan sai an kokari an maida su domin gudunmuwar da suke bayar ma tattalin arzikin kasa na samar da ayyukan yi, wannan zai taimaka ma tattalin arzikin kasan lokacin da aka taimake su."
Tun dai wasu 'yan Najeriya ma suka fara tofa albarkacin bakinsu a game da jawabin shugaba Tinubu, inda aksari ke cewa tabbas idan sabon shugaban kasa ya aiwatar da tsare-tsaren da ya ambata akan lokaci za a samu sauki.
Sabon shugaban kasa akwai wasu abubuwa guda uku da ya tabo wanda suke da alaka da shi kansa aino tattalin arziki. Akwai magana ta farko shi kasafin kuɗi da zai shiga irin cikin economy ya gyara economy ba tare da ya jawo inflation ba. Sai magana industrial policy wanda zai ba kasa dama, wato yana zaman kamfanonuwa su dinga aiki, abubuwan yau da gobe sai ana kawo su daga kasashen waje ba. Sai magana wutar lantarki da wanda yake dama ita ce kuma kaman kashin bayan duk abin da za ka yi na shi kansa industrial policy din. Wannan ko shakka babu idan waɗannan abubuwan za a samu a yi su cikin ƙanƙanin lokaci, muna sa ran GDP zai karu, sannan kuma zaman banza zai ragu. Domin samar da wannan abubuwan kaɗai guda uku zai samar wa da mutane aƙalla ayyuka miliyan guda da shi shugaban ƙasa ya yi magana a yau. To amma implementing waɗannan policies ɗin su ne abin da dai sai mun zauna mun ga kamalu da yansu, mun ga daga ina suka fara, mun kuma ga yanda za su implementin da kuma duration din da za su dauka.
Masana tattalin arziki dai sun bayyana cewa akwai yiwuwar kuɗaɗen shigan GDP Najeriya ya kai dala biliyan 454.5 nan da ƙarshen shekarar 2023 idan aka ɗauki matakan da suka dace. Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Rundunar sojin jamhuriyar Nijar ta sanar jiya Litinin cewa an kashe masu ra'ayin jihadi 55 da suka hada da manyan jami'an kungiyar IS a wani samami da na haɗin gwiwa da aka kai da Najeriya. Sanarwar ta ce farmakin da aka yi na tsawon kwanaki 22 da aka kawo ƙarshe a ranar Lahadin da ta gabata an auna wata maboyar 'yan ta'adda a yammacin Afirka ISWAP a garin Erege da ke yankin arewa maso gabashin Najeriya da ke kan iyaka da Nijar. 'Yan ta'adda 55 da aka kashe sun hada da manyan hafsojojin 'yan ta'addan da kuma shugabannin addini na kungiyar da dama. Sojoji biyu kuma sun mutu sannan uku suka samu raunuka yayin kai farmakin yayin da aka kona aka lalata motoci 13, babura 13 da kuma motoci da aka dana wa nakiya guda 5. Yankin tafkin caji da ke da fadin gaske ya ratsa kasashen Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, ya kuma yi kaurin suna a kasancewarsa mafakar mayakan jihadi na Boko Haram da kuma ISWAP. Masu zanga-zanga da dama sun yi arangama da jami'an tsaro a Dakar, babban birnin kasar Senegal, jiya Litinin, bayan da aka hana 'yan majalisa da magoya bayan su zuwa gidan wani fitaccen dan siyasa dan jam'iyyar Hamayya da ake tuhuma da laifin fyaɗe da kuma cin zarafi. 'Yan sanda sun harba barkonan tsohuwa kan masu zanga-zangar da suka gina shingaye na wucin gadi akan ɗaya daga cikin manyan titunan birnin Dakar. Suka kuma cinna wa motoci da wani gidan ma'aikata wuta a wata unguwa. Wannan dai shine zagaye na baya-bayan nan da aka kwashe watanni ana tashe-tashen hankula sakamakon kin fita fili da shugaba Macky Sall yayi. Ya ba da tabbacin cewa ba zai sake tsayawa takara a karo na uku ba, yayin da kuma ake kalubalantar kararrakin da aka shigar a kotuna a babban abokin hamayyarsa Usman Sonko, wanda ya musanta aikata ba daidai ba, ya kuma ce tuhumar da ake masa fita da kullin siyasa ne da nufin hana shi tsayawa takarar shugaban kasa a watan Fabrairu mai zuwa. Ministan cikin gida na kasar Senegal ya ce ayarin na ranar Lahadi bai nemi izini ba, kuma an dakatar da su ne saboda dalilai na tsaro.
A gaida alheri Grace Abdul ta karanto wannan labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 3 dare ne da minti 13:08 na safe kenan da minti 13 a Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, a Ghana kuma 7 na safe da minti 13. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19:31, 19:49 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Kazalika a kodayaushe za a iya zuwa shafukanmu na internet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Bari mu shakata da wannan waka. To madalla yanzu kuma ga shirin ƴan ƙasa da hukuma.
ƴan ƙasa da hukuma.
Kwaɗayi ke ta da wulakanci, shi ke sun ƙarfin adalci, da siyasan nan na fakiranci, ka shaƙe cikin kada zalunci, mai za ka faɗa a cikin ƴanci.
Masu saurare assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Titin mu ya bata, ko ina an ka shiga ba hanyar wucewa ba hanyar tafiya. Ana kasuwanci kan street, bola na ko ina, shara ko ina.
Banda kauye she nima, gaje sallah wadan suna zuwa wani kauye da banda kauye, banda inda zani. A jara muna hanya ga bola, ga lori ka kuma sun occupy, ga Dauda. Titin mu ko to su yayi muna.
Where is your hometown?
Lima.
Where is your hometown?
Lima.
Asia, where is your hometown?
Lima.
Yau shirin na gundumar Nima ta yankin birnin Accra, fadar gwamnatin kasar Ghana. A dakace mu.
Har kan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana tukura ya bido haƙƙin sa ya tattara koji koke na sasamura.
Madalla. Masu saurare, kungiyar matasa masu rajin ci gaban unguwar Nima da ke birnin Accra a can kasar Ghana, mai suna Concern Nima Citizens Foundation, da koka game da yadda ta ce hukumomin da ke kula da birnin na Accra suna nuna halin ko in kula dangane da walwala da jin daɗin rayuwar mazauna gundumar saboda rashin ababen more rayuwa da ya kamata a ce gwamnati da hukumominta sun samar musu. A gan ta sanya a farkon wannan wata na Mayu da muke ciki kuma muke ban kwana da shi. A yan kungiyar suka gudanar da wata zanga-zanga irin ta limana domin nuna rashin amincewarsu da mummunar yanayi da ababen more rayuwa ke ciki a cikin unguwar ta Nima. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Accra, Idris Abdullah Bako, ya wakilci filin ƴan ƙasa da hukuma a yin zanga-zangar, kuma ga rahoton da ya haɗa mana.
Nima unguwa ce a cikin Accra, babban birnin ƙasar Ghana, kuma ɗaya daga cikin manyan zanguna da ke ƙasar. Kasuwar ƙasa da ƙasa ta Nima na ɗaya daga cikin manyan kasuwannin Accra, kuma ƴan kasuwa daga nan cikin gida Ghana da ƙasashe makwabta suna kasuwanci a wannan kasuwar. Fadar shugaban ƙasa Jubilee House na cikin Nima, babban masallacin ƙasa duka suna cikin Nima. Ainihin gidajen shugaban ƙasa Nana Akufo-Addo da mataimakinsa Mahmudu Bawumia a cikin Nima suke. Amma sai ya kasance ainihin ƙwaryar Nima tana fama da rashin ababen more rayuwa. Domin haka ne matasa masu kishin unguwar suka kafa ƙungiya mai suna Concern Nima Citizens Foundation domin ta kasance mai matsin lamba ga hukumomi don a kawo musu ababen ci gaba a unguwar. Wannan ƙungiya ta shirya zanga-zanga a farkon wannan watan Mayu, kuma jami'in hulɗa da jama'a na ƙungiyar ya yi muryar Amurka bayanin dalilin wannan zanga-zanga tasu.
Kuni ne Alhaji Mustapha Sawaba, PRO Concern Youth. Muna zanga-zangan ga domin an bar mu baya da dadewa. Titin mu ya bata, ko ina an ka shiga ba hanyar wucewa ba hanyar tafiya. Ana kasuwanci kan street, bola na ko ina, shara ko ina. Inda muke saye yanzu an ga park da za a yi muna shekara fudu, waɗansu an doki wata shida an yi musu. Muna mu ba mu sa abin da ya sa haka na mu, domin shi muke yau. Mun fito muna zanga-zanga, ya zamana kaman kowa ya ji mu, kaman mu ma gari mu a kula da mu. Mun yi na farko aka promise mu kaman 9 months ago, kaman za a zuwa fara yi muna city da komi. Muka ce to mun ji, muka gira, wannan ya wuce. Cikin December muka tashi za mu yi zanga-zanga. Sarakai suka kira mu suka ba mu hankuri kaman mu bayar up to March. An zo a yi muna. Yanzu haka muna cikin me kenan, domin shi lokacin da muka ba manyanmu duka ya wuce. Yanzu ya kamata mu take decision mu matasan Nima, abin da ya kawo mu kenan.
Wasu al'ummar Nima sun ƙara muryarsu.
Suna Hussein Yusuf Tolo, ni ne champion POP man the whole West Africa Nima. Ni damuwa ne batun Nima, don banda wani kauye she Nima. Banda kauye she Nima, gaje sallah wadan suna zuwa wani kauye daban da kauye, banda inda zani. A jara muna hanya, ga bola, ga lori ka kuma sun occupy, ga Dauda. Din mu foto su yayi muna yawa. In aka yi adire rancun mabilin kasa farin jallabiya ne, kaka je Juma, don kaje Juma ba Juma ka cikin. Gashi nan bola kuma masu store suna kwashe bola, suna zuwa campaign mail su ga aje bola. Ga assembly mail, ga MC, ga MP, duka ba su kula da mu ba. Suna interest su su. In za ka yi a ce, eh, in na je na kore masu bola. Laula ko ba mu mun.
Sunana Haruna Abdullahi I'm part of the members. Yanzu da message da muke yin ga muna yin ni su duka su gara muna road sum. Kuma kan haso type mun ga kuma nan aka yi ruwa na zama kan. Amma this the message da muke yin na muna yin first one kenan. If you don't do it next time we will take action. Very very severe one.
Yan kungiyar sanye da jajaye da bakakin kaya rike da alluna masu rubuce-rubuce daban-daban suka yi tattaki cikin lumana suka bi titunan Lima domin nuna fushinsu kan halin da hanyoyinsu ke ciki kuma suka nufi ofishin shugabar gunduma Hajiya Salma Adam Kuta wanda ya karanta korafin da suke dauke da shi Alhaji Isa Maiga ya ce
Lima is the only place we have. If they ask me where is your hometown, my hometown is where is your hometown?
Lima.
Where is your hometown?
Lima.
Hajiya, where is your hometown?
Lima.
And the state of it is very bad. Hajiya is one of us.
Yace ba mu da wani gari sai Nima. Hajiya ta muce, amma halin da Nima ke ciki yayi muni matuƙa. Warafi yace muna roƙon gwamnati ta hannun majalisar gundumar Ayawa su ta gabas da ta gaggauta baya babbar hanyar Nima gyaran fuska da ta dace. Ta gyara duk wasu munanan hanyoyin da suka hada da babban hanyar Nima tare da kammala filin wasan ƙwallon ƙafa da ke kawo kuɗi don amfanin ƙungiyar ƙwallon ƙafar unguwar. Don haka muna baiwa hukuma wa'adin kwanaki 30 ta yi ayyukan da muka nema. Idan ba haka ba za su ɗauki sabon mataki.
Allah 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 hadakanmu Afirka mu soyuna Afirka akwai wasu ƴan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa rikici duka suke jawowa kuma ta shi hana su da gaggawa.
Bayan da suka miƙa shugaban gundumar Hajiya Salma Adams Kuta ƙorafinsu muryar Amurka ta ji ta bakin shugabar wacce ta nuna cewa ayyukan titi da gina filin ƙwallo ba ƙarƙashin hukumar ta bane.
Gaskiya an bi cikin ababe da yawa tukuna abu yake staging da za su zo su bani takardar. Kuma na gwada musu kamar da gwamnati ga yazo aka create municipal assembly da nake head as chief executive. Mun yi aiki dawa da yamma cikin education, wurin health, wurin sanitation, wurin security, street lights and everything. Kuma batun road inda suka zo batun shi yau ga ni da su mun da kowa muka agree kamar na je ga minister of roads and highway which nayi she ya bada approval kuma azo ayi ma Ayawa su east road yanda kowa ya sani abin ya bi cikin process har yake procurement level fara a samu contractor da zai shi shigo ya zo ya yi muna asphalt batun roads ba batun assembly bane batun ministries ne shi sa tun da an bada approval that's the most important thing na san bai jima wa in Allah ya yarda contractor ya shigo a fara aiki cikin Ayawa su ni ma na ji dadi in aka zo aka yi cikin lokaci na.
A makon da ya gabata shugaban gundumar ta shirya taron zauri da taron manema labarai inda ta bayyana ayyuka daban-daban da kuma waɗanda majalisar ta take da aniyar yi a wannan shekarar. Hawa kuma ta nemi mazauna Nima da ƙungiyar Concern Nima Citizens da su yi haƙuri za a yi ayyukan da suka nema daga majalisar ta. Shin ko 'yan ƙungiyar Concern Nima Citizens sun amince da wannan roƙo da Hajiya Salma ta yi? Jami'in hulɗa da jama'a na ƙungiyar Alhaji Mustapha Al-Sawaba ya ce
abin da ta ce ta yi dukkan mu ba mu yi gadaman wannan ba domin mu farko ma abin da ya kawo mu ne batun titi da batun park da batun dauran da Nima ke ciki domin shi yanzu haka maganar da ta fadi sun ce muna kamar wai zuwa July za su zo su yi muna aiki to mu kuma muna gani kamar July na ya muna nisa to sun ce su yi zama da mu har yanzu dai ba mu ji komai ba amma mu muna da niyya mun ba su wata guda tamu da muka yi demonstration mun yi shi 4th May da muka yi nan har yanzu muna sauraron muka kai abin ga June 4th ko before muna preparation ba mu ga komai ba mun ko muka hanya kuma mu zo mu yi sabon zanga-zanga.
Alhaji Awal Angulu shugaban matasa shi kuma nasa bangaren ya kara da cewa
ta gidan school daga 37 ta renovate school daga Kanda class of school 5 mu ba wannan mun da demonstrate kan abinda ukun ga muka demonstrate sai za inde ba mu ji su ba muna plan by on the 4th of next month that's 30 or 31 days mun decide mu fix date an sun kira mu sun ga mun wani magana mai muhimmi da ke gwadawa kamar lalle da zuwa yi aiki nan July da suka 45 amma a ce muna wai asphalt saboda adari wannan ba mu gamsu ba ba mu gamsu da shi ba sai sa until mun yi mugan me suke so su faɗi muna mugan ko contractor ya mu yan meeting
to a yayin da nake hada wannan rahoton shugabannin kungiyar sun tabbatar min da cewa dan kwangilan da zai gudanar da aikin titin yazo kuma sun zagaya da shi titunan unguwar hakan na nufin cewa hakar su za ta cimma ruwa kwalliya ta kusa ta biya kudin sabulu
to madalla da fatan Allah ya idar da nufi masu ware da haka shirin yan kasa da hukuma na yau ya kammala sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Idris Abdalla Bako Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ya cewa huta lafiya wassalamu alaikum
ka shake cikin kada zalunci mai za ka fada cikin yanci
to madalla yanzu kuma sai sharhin jaridin jamhuriyar Niger
bakin rantsar da sabon shugaban Najeriya na daga cikin muhimman labaran da suka fi dauka hankalin jaridin Niger a wannan mako jaridar Le Sahel na cewa shugaba Mohamed Bazoum ya halarci bikin kaddamar da Bola Ashuwaju Ahmed Adekunle Tinubu don dare kujerar da shugaba Muhammadu Buhari ke kanta tun shekarar 2015 Jaridar ta ce babbar tawagar gwamnati ce ta dannewa shugaba Bazoum gargada a yayin wannan babban biki na rantsar da wanda ya lashe zaben Fabrairun da ya gabata a karkashin tutar jam'iyyar APC Jaridar IRN4 ta ce kamfanin Wagner ya shiga yunkurin neman wakilai a jamhuriyar Niger waɗanda ke aikin yada labaran ƙarya kwatankwacin jita-jitar juyin mulkin da aka yi ta bazawa a kwanakin baya Jaridar ta ambato shugaban ƙasa Mohamed Bazoum a hirarsa da wata jarida mai zaman kanta yana cewa sun cafke irin waɗannan ƴan barandan da ke aiki da sunan Wagner cikin su har da shugaban wata ƙaramar jam'iyya Jaridar La Rue de l'Histoire na cewa kasar Denmark ta baiwa Niger tallafin miliyar ko kuma biliyan 80 na sefa waɗanda za a yi amfani da su don tunkarar illolin canjin yanayi da bunƙasa sha'anin ilimin 'yan mata Jiyar ta ce ministan ayyukan ci gaba da hulɗa da ƙasashen ƙetare na ƙasar Denmark Dan Jorgensen da ministan harkokin wajen Niger Masa'ud Hasimi ne suka rataba hannu akan yarjejeniyar bayar da waɗannan kuɗaɗe domin rigakafin rigingimu gudun hijirar cikin gida zuwa ciranin jama'a da matsalolin canjin yanayi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To kafin mu karkare shirin ga alheri ta dawo da labaran duniya a takaice.
Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya umarci hukumarsa da ta sabanta tsarin tafiya a ƙasar Uganda sakamakon kafa dokar hana luwaɗi da maɗigo da ƙasar Uganda ta yi. A cikin wata sanarwa da aka fitar da yammacin jiya Litinin, Blinken ya ce ya kuma umarci jami'an ma'aikatan harkokin wajen da su duba yiwuwar amfani da tsarin da ke ƙasa na yi wa jami'an Uganda da sauran ɗaiɗaikun jama'a iyaka sabili da abin da ya fi bayyana a matsayin keta haƙƙin bil'adama na duniya da ya haɗa da 'yancin 'yan luwaɗi da maɗigo. Babban jami'in diflomasiyyar na Amurka ya ce rashin kare haƙƙin bil'adama na 'yan luwaɗi da maɗigo mutane na ƙasar Uganda wani ɓangare ne na tauye damar kare haƙƙin bil'adama da ke jefa 'yan ƙasar Uganda cikin haɗari da kuma dishe martabar ƙasar a matsayin wurin zuba jari raya ƙasa yawon buɗe ido da inganta rayuwar 'yan gudun hijira.
To masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu na hantsi sai kuma can da rana idan Allah ya kai mu za a ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 4 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi karfe 3 kenan agogon Ghana. Kada a manta a duk lokacin da ake so za a yi zuwa shafinmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Kazalika za a iya lekawa shafinmu na intanet wato Facebook kenan Twitter da Instagram domin samun labarai da dumudumunsu. Yanzu kan a madadin alheri Grace Abdu da Titiyani gabatarwa da kuma Solomon Abu da haɗa mana shirin sai injiniyanmu Bab. Ni Mahmud Lalo nake cewa a wuni lafiya.